بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة ثلاثة takwas ga watan al-Muharram, hijira na shekara 1443, wanda ya dace da lissafin 17 ga watan August shekara miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 25 cikin jerengin darussa daga littafin Ishratun Nisa, wallafar al-Imamu Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Al-Imam An-Nasa'i yana karantar da mu ne fiqhun musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da mu'amala a gidan aure. Allah ya saka mu shi da alkhairi. Zamu tashi a inda yake cewa a lamba hadisi na 132 a wannan nuskatawa, yace akhbarana Ahmad ibn Sulaiman قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام أن واصل مولى أبي أيينة أن يحيى بن أقيل أن يحيى بن يعمر أن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتشي واتو أباب دي مغانا أكم باب الترغيب في المبابع باب دي كي قل اتر وإزواغا واتو تاريا دماتا وتينا دماتا يغمينا تاريا دسو yana kula su. Qala haddathana, yace akhbarana Ahmad ibn Sulaiman Abu al-Husayn ar-Ruhawi kenan, wanda malamin shi ne mun sha jin hadisi daga gare shi har shekara ta 261. Yace haddathana Yazid wato ibn Harun, shi kuma yace akhbarana Hisham ad-Dastawi kenan, an Wasil ibn al-Muhallab al-Azdi mawla Uyayna daga Yahya ibn Aqil al Uqailin al-Khuzai, wanda Imam Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah ma sun fitar da hadisi shi baya ga shi Nasa'i. Shi kuma yace daga Yahya ibn Ya'mur Qadimaru, sai shi kuma shine tabi'i wanda yace daga Abu Dharin, Allah ya kara masa yarda. Abu Dharin yace annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ala kullu salami Sulami ibn Adam, Sulami min ibn Adama kulla yawmin sadaqa, mutun yana wayan gari kowace gaba daga cikin shi tana da abin da za ta yi na samar mushi da lada. Umma qala, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imaqatukal adha anit tariqi sadaqa, ka dauki wata kazanta ka kauda ita daga kan hanya, wannan sadaqa ce, zaka samu lada. Wa taslimuka ala an-nasi sadaqatu, kaga mutane yan uwanka musulmi kai musu sadaka, kai musu sallama shi ma sadaka ce. Wa amruka bil ma'rufi sadaqa, umarni da kikkiawa shi ma sadaka ne. Wa nahyuka anil munkari sadaqa, hani daga mumuna shi ma sadaka ne. Wa mubaba'atuka ahlaka sadaqa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka nan kwanciya da iyalinka shi ma sadaka ne. Qulna, Abu Dharr yace sai muka ce ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayaqdir rajulu shahwatahu wa yakun lahu sadaqa, yanzu mutun ya biya buƙatar sha'awarsa ta dan adam kuma a ce ya samu lada? Qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, kware kuwa. Ara'aita law ja'ala tilka shahwata fima harrama Allahu alaihi, me kake gani inda zai je biya wannan buƙata ta sha'awa a inda Allah ya haramta? Alam yakun alaihi wizran, yace ko zai samu zinubi? Kunna bala, muka ce kware ku zai samu zanubi. Qala, sima zala sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu idza ja'ala fima halla Allahu lahu fa hiya sadaqatu, da haka idan yaje saka sha'awarsa abinda Allah ya halasta mushi zai samu lada. Qala, yace wa zakara ashiya'a sadaqa, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu abubuwa da dama, yace su ma da sadaqa ne. Thumma qala, sannan sai annabi yace yujzi'u min dalika kullihi raka'atad duha, duk waɗannan abubuwan da aka ambata raka'a biyu da mutum zai yi ta walaha, to za ta samar da duk wannan ladan, ta wadatar game da duk waɗannan ayyuka. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Baihaqi cikin sunan ɗinsa, da kuma Ash-Shaykhul Albani ya inganta shi cikin As-Sahiha a lamba na 1125 hadisi ne tabbatacce. Wannan hadisin yana nuni kamar da malam yayi babi zuwa ga cewa a cikin tarayya da mutum yake da matarsa ta aure akwai lada idan ya nufaci ibada kamar da muka ji daga Imam Nawawi. Sannan wannan bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa idan mutum yaje ya aikata haram wajen kauda sha'awarsa ai zai samu zulubi ko? Annabi yace suka ce kwarai kuwa. Yace to haka in ya saka shi a halaci samu lada. Daga nan malamai suka samu ka'idar qiyasi. Wannan qiyasi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu abinda yake cewa qiyasul aks, wato a kwatanta wani abu da wani irin sa sai a fitar mai da hukuncin sa. Malam yace babun nahi anit tajarrudi indal mubada'a, babun da ke bayani akan hani game da mutum ya tube zindir shi da matarsa san da za su tara. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahim qala hadathana Amr ibn Abi Salama an Sadaqa ibn Abdullah an Zuhair ibn Muhammad an Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam qala. Daga malam Muhammad ibn Abdullah dan Abdurrahim, daga Amr dan Abi Salama, daga Sadaqatu dan Abdullah, daga Zuhair dan Muhammad, daga Asim al-Ahwal, daga Abdullah dan Sarjis. Wannan dan Sarjis yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadukum ahlahu, idan dayan ku ya zake ya zo zuwa ga matarsa falyalqi ala ajzihi wa ajzuha wa aj ala ajzihi wa ajziha shay'an, to ya dauki wani mayafi ya sanya akan katararsa da katararta, shine ajuz cinya kenan ta baya. Yace wala yatajarrada, kada su yi tumbur tajarrudal ayraini, irin tumbur din da jakin dawa yake shine al-ayyu guda daya jakin dawa. Qala Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman an-Nasa'i ne yace hadha hadithun munkar, wannan hadisi ne mai rauni. Wa sadaqatu ibn Abdullah dha'ifun, sadaqa da Abdullah yana da rauni. Wa inna ma akhrajtuhu, kadai na kawo shi ne inji Nasa'i, li alla yuj'ala amrun an Zuhair, saboda kada an ji an ce daga Amr dan Abi Salama kawai a tsallake ba a sa sadaqa din ba, a ce daga Zuhair dan Muhammad kuma sun gaba da junan su sai a kasa gare. Baya ga shi al-Imam an-Nasa'i Abdullah Sana'i ya fitar da shi a cikin Musnad Ibn Abi Shayba, dukkanin su mursali daga Abu Kilaba, haka nan baya ki a cikin sunan daga shi da wannan Abdullah wanda yake da rauni. Abinda ake nufi da wancan magana kamar yadda ya faɗa shine wato su cire kayan su gaba ki da malaman fiqhun musulunci sa da maganganun da suke akan wannan mas'ala, duk da yake hadisin bai inganta ba. Kuma Imam Shafi'i yana cewa ni ina kyamar mutum ya kwanta da matarsa a gaban wata mataccen daban ko wani na kallon su, saboda za a kalli tsaraicin su, amma isu sun kalli tsaraicin su ko babu laifi. Yace daga cikin abubuwan da ake bukata a lokacin tarayya aure akwai buya daga idan mutane, ya zama wasu mutane daban ba sa ganin. Sannan kuma ba dole bane, yace ba dole bane sai an sai sun yi tsirara, wato kada su yi tsirara ya zama babu komai a jikin jikinsu, wannan kuma mustahabi. To akwai hadisi wanda al-Imamu Ibn Majah ya rawaito da kuma Bazzar da Baihaqi da kuma Ibn Abi Shayba, da shi ma yana da rauni saboda wani mutum mai suna Mindin Ibn Ali da yazo da cewa idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrada tajarrudal ayrayn, idan dayan ku san da iyalinsa to ya dinga nufewa kada ya tsirara irin tsiraicin ainihin jakin dawa. Don haka mas'ala ita ce abin yana da alaka da al'adun mutane da urfin su, akwai mutane da al'adun su da urfin su, wannan abin kyama ne, dole sai sun bar wani abu na sutura a jikin su ko sun lulluba. A wasu kuma al'adu ba komai bane, amma abinda shari'a ta hana shi ne kada ya zama wani na wajen inda ba jinjiri ne wanda bai sa abin da yake. Haka sai wasu malamai a cikin malamai sun ce suna kallon haka yin tsirara gabaki ne suka ce suna ganin a matsayin wannan wani hali ne na rashin daraja wato dana'a ce rashin kunya ne zaka wannan ya danganta ga al'adu ne amma dai hadisi nassi babu akwai abubuwan da malamai suka lissafa wanda suke ganin su a matsayin mustahabbai a wajen tarayyar aure daga cikin mafi muhimmanci wanda zamu zo mu ce zai faɗa a gaba shine addu'a ya zo a cikin hadisi na Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya tsara da iyalansa ya ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibna ash-shaytan ma razaqta wannan shine addu'ar da take sananniya a cikin sunna game da ainihin mu'amala aure sannan daga cikin mustahabbi akwai in ya samu kada su kalli al-qibla kada ya zama suna kalla al-qibla wajen yin wannan mu'amala al-inhirafu ala al-qibla kamar yadda ake a banɗaki sannan daga cikin mustahabbi akwai abinda Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum shine yin wasanni da yin sumba da makamantansu don ya zama jukkunansu sun shirya ma wannan mu'amala sannan a maza musamman da gaskiya abinda malamai suka ambata kamar yadda aka rawaito daga Anas dan Malik yana cewa da yake kuma isnadi shi bai tabbata ba yana ɗauka shi lokaci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha thumma idza qada hajatahu qabla an yaqdiya hajatah fala yujilha hatta taqdi hajatah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya tara da matarsa to ya gaskata mu'amalar ma'ana ya kai matuƙa wajen yi mata abin da ya take buƙata na biyan buƙata yace kuma idan ya biya buƙatarsa kada ya miƙe ya batta sai ita ma in ta biya buƙatar ta wannan hadisi ne daga Anas bin Malik Allah ya ƙara masa yarda haka ne Imamul Ghazali yake cewa idza qada waqarahu falyatamahal kuda ya biya buƙatarsa to ya jinkirta ala ali ga iyalinsa hatta taqdiya hiya aidan nahmata aita ma ta biya buƙatar ta yace fa inna inzalaha rubbama ta'akhkhar saboda saukar maniyin kyamace yakan yi jinkiri fatahiju shahwataha idan namiji ya batta ba tare da ta biya buƙatar ta ba to zai motsa mata sha'awa kuma ta shiga cikin damuwa thumma al-qu'udu indaha idha'un laha sai da hakan ya cutar da ita ne ba ya sanya ta ji daɗi bane in ya mata haka to hakanan a daga cikin mustahabbai har ila da malamai suka ambata shine lulluba din lulluba wanda muka ji a wancan wajen a cikin wancan hadisi mai rauni sannan daga cikin abin da malamai suka ambata matsayin mustahabbi suka ce akwai ghaddu sauti wa adamul ikthari min al-kalam inda al-jama'a sauƙaƙa murya da rashin yawan surutu a wajen tarayya a wuri wa yukrahu lirrajuli wa tu halilatahu bi haythu yarahuma aw yasma'u hissahuma aw yuhissu bihima ahadu ghayra tiflin la ya'fa yace kuma makruhi ne ga mutum ya tara da matar shi a inda wani zai ga su ko ya hange su ko inda wani zai jiwo muryar su ko sautin su yace inda ba yaro ne kankani wanda yake kamar mai shan nono bai da hankali ba amma abin da kai ce zaka ga sai ka samu labarin ma a wani wuri zina ce ma ake amma makwabta suna jiwo a wasu wurare Allah ya sani wa yusabu liman arada an yujami'a marratan thaniyatan an yaktasila an yi sila farga wai tawadda sannan daga cikin musabai ma da bai suka tayi dai wanda yake nufin ya koma zuwa ga matar shi bayan tarawa ta farko ya alula ya tsarki to wannan dai suna daga cikin abin da malamai suka ambata a wannan babu wa babu ala yake babu ma ya kudu idza atahunna shine wanda ne ishara zuwa gare shi babu abin da mutum zai fada idan zai tsake wa iyalinsa akhbarana muhammad ibn abdullah ibn yazid qala haddathana sufyan an mansur an salim an quraib an ibn abbas يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم دغ محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري شي كما يجي دغ سفيان هو ابن عيينة دغ منصور شي منصور ابن المؤتمر ابو عتاب دغ سالم شي ابن ابي الجعد كنان دغ قريب قريب ابن ابي مسلم المكي دغ صحابي عبد الله بن عباس الله يقرا مسا يدا شي دما يفنسا يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم yana riskar da wannan magana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace manzo Allah yace law anna ahadakum qala hina yuwatu ahlahu da ɗayan ku san da zai je ma iyalinsa da yana cewa bismillah allahumma jannibni shaytana wa jannibni shaytana ma razaqtana ce ya Allah da sunanka nake fara wannan mu'amala ta aure, Allah ka tsiratar da ni daga shaytan kuma ka tsiratar da ni da abinda zaka azurta mu daga shaytan. Fa qudiya bainakuma waladun, sai Allah ya kaddara samun da'a wannan tarayyar, lam yadurruhu ash-shaytan, shaytan bai cutar da shi ba. Khalafu ibn Abi Umar, yace Ibn Abi Umar ya safa mishi wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi da Ahmad da Bayhaqi da Abu Awana dukkanin su fitar da shi. To abinda wato ya tabbata kenan a cikin sunnah na addu'a, sannan kuma wanda bai yi ba daga cikin abin da yake faruwa kamar yadda nasu shi suka nuna, da Allah ya ce wa sharikhum fil amwali wal aulad, kai tarayya da su, kai shaytan a cikin ƴaƴansu da dukiyoyinsu. Wanda duk bai yi addu'a haka ba, shaytan yakan zo ya nannade a cikin al'aurarsa sai su sadu da matar tare da shi da shaytan. Wannan abu ne da ya tabbata a sunna, ko ba dole sai mutum ya fahimci yadda hakika ba sai ta. Sannan da aka ce shaytan ba zai cutar da shi ba, me ma'anar shaytan ba zai cutar da shi ba? Ibn Battah yake faɗa a cikin sharhi na Bukhari, yake cewa qalan muhallab fihi anna ad-du'a yusriful bala, wannan yana tabbatar da addu'a tana kauda bala'i. Wa ya'tasimu bihi min naza'ati shaytani wa azabu, kuma addu'a za ta tsare mutum daga fusgar shaytan da cutarwarsa. Babari shi kuma yake cewa, wato muhibbu kawai yake cewa, fa idza qala dhalika inda jima'i alihi kana qad ittaba'a sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, idan mutum ya faɗa haka to ya bi sunnatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa rajawna lahu dawamal ulfa, muna fata ya samu dawamiyar kauna tsakanin shi da matar. Wa yanbaghi an yaf'ala dhalika inda ityalihi mamlukatahu mithla alladhi yanbaghi an yaf'alahu inda ityalihi zawjatahu, kuma da mata aure da baiwa duka inda mu'amala da ita ana ganin mustahabi ne wannan addu'a. Wallabe yake cewa malamai sun yi sabani game da menene cutarwar da aka ce shaytan ba zai iya masa ba. Wasu suka ce innahu ta'an alladhi yaqanu shaytan al-mawluda inda wiladati, inda wata alladhi asama minhu alladhi usama minhu Isa alayhi salam. Wasu suka ce abinda aka tare ma mutum shi ne mutumin da ya yi wannan addu'a, idan Allah ya kaddara aka samu ɗaukar ciki ran da aka bayi wa ɗan, to Allah zai tsare shi daga zunguran shaytan, irin abinda Allah ya tsare annabi Isa alayhi salam. Fa'ana shaytanuhu fi hijab, sai shaytan kawai ya iya zunguran wato wannan riga ta haihuwa. Lamma sta'adat minhu ummu, saboda mahaifiyarsa ta ce inni uizuka wa dhurriyyata uizuka minha wa dhurriyyata min ash-shaytanir rajim, cikin Ali Ibran ko, sai Allah ya tsare. Wannan da ce na farko kenan, cewa ranar da za a haifi yaran shaytan ba zai samu halin wannan zungurar da yake ta cutar da yara. Na biyu, huwa Allah yusri a zalikal maulud alladhi yudhkar sumullahi alayhi wa yusta'adu min ash-shaytani inda jima'i ummi, cewa shaytan ba zai samu halin bugewa ya sa mutum farfadiya ko ya buge shi ba inda an yi wannan addu'a san da aka samu cikin su. Wakilal wajhaini jaiz, malai ji wannan fuskoki suna za su iya faruwa, wallahu a'lam bil aula minhuma, Allah ya fi sanin wanda ya fi dacewa. Wala yajuzu an yakuna dararu alladhi yakfahu min ash-shaytani kullama yajuzu an yakuna min ash-shaytan, kada a fasara a ce ma'anarsa shi ne duk wani cutarwa na shaytan Allah ya tare shi, domin waki bai tabbata da haka ba. Falau usima ahadun min darar shaytani, da usima min nabi sallallahu alaihi wasallam, da za a kiyaye wani daga cutar shaytan, to da an kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ki da wa gade tare da alaihi fi salati wal qira'a, mun ji cewa ko shaytan ya taba shiga gaban shi yana karatu, ya taba shiga gaban shi yana sallah, har ya kama shi kamar da ba labari, yace da ba dan dan uwana Sulaiman ba, da na fito da shi na daure shi yaran Madina sun yi wasa da shi, dan haka ba wai za a ce ba zai yi sako ne shaytan ba zai rufe shi ba, dayan bincin ne dai kawai za a dauka matsayin fasara, wallahu a'lam. Kuma yace khalafa ibn Abi Umar, ibn Abi Umar shine Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani, ya saba ma wannan riwaya, za mu ji sai ruwaito maganan daga wane, daga ainihin wani sahabi daban, daga wata hanya daban ba yadda aka santa anan ba, gata zai kawo mana da yace akhbarana Hilal ibn al-Ala ibn Hilal qala haddathana ibn Abi Umar, shine wanda aka faɗa Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar wancan Hilal ibn al-Ala ya hadisi ne a cikin sunan Nasa'i kadai a cikin tubu sita kuma ya rasu shekara 280 ne ya rasu ranar babban sallah a shekara 280 shine ke riwaya daga Ibn Abi Umar wato Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adli Imam Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i sun fito da hadisin shi shi kuma yace haddathana Sufyan huwa ibn Uyayna an Asim ibn Kulayb ibn Shihab Bukhari ya tada hadisin shi ta aliqan da kuma Muslim da al-Arba'a ya rasu shekara 37 daga baban shi shine Kulay ibn Isha Shihab an Ibn Abbas qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace daga manzo Allah law anna ahadakum ata ahli da ɗayan ku ya tashi zuwa ga iyalinsa qala da yace bismillah Allahumma jannibni shaytan wa jannibish shaytana ma razaqatan Allah ka tsirtar ni daga shaytan kuma ka tsirtar da abin da ka azza mu daga shaytan kuma qudiya bainahuma waladun sannan sai Allah kuma ya kaddara a samu da a wannan tarayya lam ya durruhu shaytan shaytan ba zai cutar da shi ba qala abu abdurrahman malan sai yace hadha hadithun kaga wannan hadisi munkarun mai rauni ne shine wancan da ya ishara isnadin yana da rauni saboda matanin ya inganta amma isnadin bai inganta ba saboda abin da aka sani da wannan riwaya shine ana riwayata ne daga Kulay daga Kurayb shi kuma sai dai kawo ta daga wani wanda ba Kurayb ba shine daga abin nan Kulayb ibn Shihab wallahu a'lam babu tawafur rajuli ala nisa'ihi fil lailatil wahida babun da ke bayani akan mutum ya kewaya ga matansa a dare guda yana da mace fiye da daya in muka lura yana tai mana wato alkunya wanda musulunci ya karantar yace misali idza ata ahlam aga yace in yaje gungiyarsa nan kuma yace bawa in ya kewaya duka wannan kinaya ne akan mu'amala ta aure saboda musulunci ya kaitar da alkunya da sakai da kin fadan abubuwa masu wato tada hankali ko da suke na alamar kunya ko rashin abin nan rashin dacewa fadan su a cikin al'adar mutane da ka yake ta fadan kalmomi waɗanda ba su ne asali ba yana kinaya ina hukuncin mutum ya je gun matar shi fiye da daya a dare guda shine abin da zai kawo mana yace akhbarana ibrahim ibn muhammad at-taymi qadi al-basra qala haddathana ibn daud an hisham ibn urwa an abi zinadi an al-a'raj an abi hurayra an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sulaiman ibn daud alayhi assalam atufu al-laylata ala 100 imra'atin fata'ati kullu imra'atin bi rajulin yadribu bis-sayfi ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن فجاءت واحده بنصف ولد ولو قال سليمان ان شاء الله لكان ما قال وانا حديثي وانده الامام احمد ابن حنبل يفتد وانا اللفظ دغ ابراهيم ابن محمد التيمي القالم بصره ابراهيم ابن عمر ابن الحارث كنان دغ ابن داوود واتو عبد الله ابن داوود الخريبي daga shamu dan urwa babban malami cikin tabi'ai daga abu zinad al-a'raj daga a'raj daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace qala sulaiman ibn daud sulaiman dan daud yace bayan ga amal ibn hanbal bazar ma ya fitar da shi da ainihin abu nu'aymin a cikin hilya da kuma cikin akhlaqu nabi da ibn al-mubarak a cikin zuhud dukkanin suka roƙi cewa abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sulaiman ibn daud alaihi assalam wata rana sai ya tunanin yana so ya hada runduna ta soja guda 100 sai ya ce to tunda annabi sulaiman ya da mata da yawa matan shi sun fi 100 a wancan zamanin nasu ba a hana auren mata fiye da ba a kayyade iya mata da mutum ya aura ba dan haka sai ya ce bari in tashi in kewaya kan matan nan gabaki daya cikin dare guda atuful lailata ala 100 imra'atin zan kewaye mace guda 100 da daddaren nan fata'ati kullu imra'atin bi rajulin sai kowace mace ta haifi min da namiji yadribu bisayfi wanda ya zama soja yana saran kafire da takobinsa walam yaqul insha Allah sai ya rafkanuwa bai ce insha Allah da haka ya faru sai Allah ya jarabce shi fa ja'at wahidatun bi nisfi walad sai ɗaya ce kadai ta dauki ciki
kuma ta shi haihuwa ta haifi rabin ɗan adam wato ta yi bari walau ƙala Sulaiman da Sulaiman ya ce inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah lakana ma ƙala da abin da ya faɗa da ya fara wannan mantuwa da yayi ba wai ya manta Allah gabaki ɗaya bane a'a abu ne da yake bujiro ɗan adam yake ya kasa faɗan wani abu da ya kamata ya faɗa kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wala taqul li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah karka ce zan yi abu kaza gobe sai ka ce insha Allah to shi ma Sulaiman anan dai faɗa ka sai bai ce insha Allah sai Allah ya kawo mishi wannan jaraba yana daga cikin wato abin da aka fasara faɗin Allah da Allah ya ce walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma ana qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab a cikin suratu Saad ko da Allah ya ce walaqad fatanna Sulaimana hakika mun jarabci Allah Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan muka sanya wani jiki akan kujerarsa thumma ana ba sannan ya dawo cikin hayyacinsa to an mata fasara daban-daban an ce wani shedani ne ya yaudare shi ya kwace mishi mukulli ko kambun shi na sarauta sai da ya kwana 40 ba a gane shi ne sarki daga baya Allah ya dawo mishi da sarautar shi an ce ya je wanka ne aka zo aka anshi wato mai sunan shi wannan hatimi nashi a gun matar shi wani ya saka hannunsa shi ba a gane shi ba an ce wani da suna dai da yawa Ibn Kathir yake cewa kulluha isra'iliyyat duka zantuka ne marasa tushi na banu isra'ila yace kuma tunda banu isra'ila an sani ba sa san annabi Sulaiman ba sa mai da cewa annabi ne shi babu mamaki da suke girma banu irin da dama sun fara a kansu to daga cikin fasara har da cewa wannan jasad din shine wannan rabin mutum da aka abin Allah ya jarabce shi da wannan jarabawa kuma rabin mutum ko aka haifa aka kawo shi yana kan kujerar shi wallahi a'lam wannan hadisi yana nuni zuwa ga abinda malai kullabadi akai halaccin mutum ya je gun mata safe da daya a dare daya amma kar mu tafi da nisa wannan shar'u man qablana ne a bisa yadda wannan hadisi yake nuna wato shari'ar wasu al'ummomi ne ko ya halatta a shari'ar mu ko bai halatta ba za mu zo mu ci sannan yana nuni zuwa ga a zamanin da mutanen da suna auren mata fiye da hudu kamar da Nabi Sulaiman sannan kuma halaccin mutum ya bada labarin abin da zai a nan gaba ba wai shiga cikin haƙƙin wato ilmin gaibi ba shi Allah ya so ina so zan yi kaza ko zan yi kaza kamar da ce zan yi kaza dan kaza ya faru to ina so zan je gari kaza ko ina so zan yi sana'a iri kaza ko ina so zan yi aure lokaci kaza ko zan aure da ƴata lokaci kaza to wannan abin da mutum yake faɗa wanda zai yi nan gaba ba shiga cikin gaibi bane ya halasta sannan ya halasta mutum ya ce lau da a wata hadisi wasu hadisi sun cewa tana bude kofar shiga amma idan ka faɗe ta ka barka ga Allah ko ka faɗe ta dan bayanin wani abu da ya wuce a baya to babu dai bi kawai da sallallahu alaihi wasallam yake cewa law qala in Sulaiman insha Allah lakana ma qala dan aka cire cewa ya halasta a faɗin law babu dai to wannan hadisi kamar yadda muke ganin sa bari mu karanta ɗayan zai fitar mana da mas'ala yadda ya kamata yace akhbarna ishaq ibn ibrahima qala hadathana akhbarna mu'adh qala hadathani abi an qatada qala anas ibn malik inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadathana anas ibn malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadu ala nisa'i as-sa'ata min al-bisa'ati min al-layli wa an-nahari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kewa ya ga matarsa a wani lokaci cikin dare ko wuni wa hunna ihda asharata matan nashi su 11 ne kultu li anas sai ni mai jin karatun nan katada na cewa anas hal kana yutifu zalika yana da karfin iya wannan aiki qala yace kunna natahaddath anas yace mun kasance mu sabai muna cewa annahu utiya quwwata 30 annabi sallallahu alaihi wasallam da karfin namiji 30 ne ya kuma karfin mutum 9 ko 11 yanzu wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin wannan abin da annabi Sulaiman yake zuwa gun mace fiye da daya a dare guda to sai inda aka ce wato da dare ko da rana yanzu halaccin zuwa gun matarka da dare ko da rana ya halasta sannan da aka ce su 11 ne malamai masu riwaya sun sabani a nan wajen Hisham shine ya rawaito cewa 11 a riwayarsa
Sa'id ibn Abi Aruba shi kuma ya rubuta cewa karan kuma da aka lissafa keke sai ya tabbata cewa lalle tara din kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada mata 11 a lokaci guda ba mafi yawan matan da ya hada a lokaci guda sune tara wanda ga lissafin a dawo shi Madina ya fara auren Sauda bint Zumha radiyallahu anha daga ita ya tare da Aisha radiyallahu anha sai Ummu Salama ita ce ta uku sai Hafsa radiyallahu anhunna ajma'in bayan Hafsa a shekara ta uku bayan hijira ya aure Zainab bint Khuzaima wanda ta mutu da wuri kwata kwata wata biyu ko sai ko wata uku bayan tarewa Allah ya mata rasuwa Allah ya kara mata yarda sannan sai a shekara ta biyar Haditha ta Zainab yar da shi ta faru wala makarabi din hawatarar zawajnaka maza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aure aga muna da Sauda Aisha Ummu Salama Hafsa sai Zainab Irjan wacce ta rasu Zainab Irjan ko ta shida wanda ya aura kuma a shekara ta shida ita ce Juwayriya Juwayriya bint Harith daga nan a shekara ta bakwai ya aure mata guda biyu Safiya da Ummu Habiba sune an hada za su bada mata tara Ummu Habiba Safiya Juwayriya Zainab Irjan Hafsa Ummu Salama Aisha Sauda da Maimuna ko wannan sune tara to wanda yace 11 sai aka ce to za a hada ni da kwarkwar shi aka kashi guda biyu Raihana da Mariya zaka da aka ce matan shi ta jawuzan aka ce matan shi to zai daukan hukuncin matan aure da kuma sadaka kamar da aka ce mutan gidan wani ko iyalan gidan wani bai iya ya matan ba to yanda ƴaƴan shi wani ba alado ta kawo shi ba zawara hadda wata ɗan ruku duka suna cikin iyalan gidansa da haka ya halasta a cewa to wannan kenan game da adadin matan to game da abinda mata baya ga waɗannan al-Ibnu Hajar yake cewa Abdiyyah ya ambata a cikin sirarsa ya kawo sunayen matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura da waɗanda aka kulla mishi aure da su ya saki su ko bai tare da su ba da waɗanda ya tare da su wannan da aka nemi auren su auren bai tabbata da yace ya kawo har guda 30 mai bin Ibn Qayyim yace wannan kuskure ya maimaita wasu ne wannan sunan ne tace sai maimaita su rarewa ba su kai ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yasa mun fambata a baya me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake da mata da yawa wasu mutane wannan abin yana damu kuma saboda kafirai da batattu suna ganin wannan wani abin zaki ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba abin wato kyautatawa ne abin girmamawa ne abin ganin darajar sa saboda kamar da muka ji a baya Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin da wasu hadisi akan mustahabbanci nawai da mata yace babul ikthari minan nisa saboda duk mutumin da yake da mata da yawa to yana da hanyar samun lada da yawa kuma duk wanda ya ciyar zai samu lada duk wanda ya haƙuri da ita zai samu lada mun ji duk wanda ya tare da ita zai samu lada wannan hanyoyin samun lada ne da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nashi ya karu kamar yadda yake ƙara yawan sallah yake ƙara yawan azumi dan ladan shi ya fi na kowa haka nan kuma saboda akwai abubuwa da dama na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ba dan matan nan ba za a san su kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka rayuwarsa abun koyi ce gaba kida to uswatun hasana liman kana yanzu da hawliyul akhir da haka kuma rayuwar da yake a cikin gida sahabbai ba su santa ba sai ta hannun matan shi kisa akwai abu da dama musamman Aisha ta roto abubuwa da dama ba wanda ya san su yi ta sahabbai suna zuwa su tambaye ta me like ne Annabi yake a wuri kaza ya yake yin kaza ya yake yin kaza saboda kowace nukta ta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi wani abun ma yana yi ne ba dan shi yana da bukata ba sai dai yayi dan mutane su gani su kwaikwaya dan sun tashi ya zama ya halasta gari su sannan kuma shi aure yana hada zumunci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudita akan zumunci da aka yi aurataya da yawa daga dangogi da dama dan ya hada zumunci da waɗannan al'ummomi iri daban-daban kamar da muka ji a baya akan Safiya wanda sanadiyar aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aka yanta mutane sama da 100 a danginta da aka Annabi ya da manhumin shi da yake aure to sannan kuma idan an yi magana akan wato wannan karfin da Allah ya bashi to kenan ma inda ya wuce haka ma babu komai tunda an ji cewa karfin shi ya wuce na mutum 30 kenan a haka ma hakuri yake yi da dauriya da kauda kai shi yasa sai ya tsaya akan iya tara din
waɗannan taran su kadai ba su sa surwaito wato duka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato guda ɗaya ba ta surwaito abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin karantar ba dole ana buƙatar iyalai da dama don surwaito abinda ya karantar dan haka malamai suke faɗa suke cewa kamar yadda zamu karanta gashi nan yace Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarfi dukkanin ƙarfi al-maddiyya al-zahiriyya wal-ma'anawiyya al-khafiyya ƙarfi na fili da ƙarfi na koyi ƙarfin zuciya ƙarfin jiki ƙarfin kwakwalwa ƙarfin komai da ake bukata Allah ya bashi zaka yi sa da aka kasa fasa wani dutse a Ahzab shi da yazo ko da take gatari ya buga ma dutsen dutsen ya warke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wannan ƙarfin Allah ya bashi matsanancin ƙarfi wannan kuma dan Allah ya tabbatar da cikakkiyar lafiyar sa da cikakkiyar mazantakarsa da kuma hikima da aka ambata na yawaita mata dan su zama suna ganin dukkanin hukunce-hukunce da abubuwan da yake aikatawa da kuma surwaito mutane waɗannan hukunce-hukunce sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wannan ƙarfi dan ya iya isar da sakon saboda inna sanulki alaihi qaulan saqila inna sanulki alaika qaulan saqila nauyin zancen sai mai ƙarfi zai iya isar da shi sannan kamar yadda muka sani a ɗabi'ance ai shi namiji babu abin da ke saurin sa mace ta raina namiji kamar a ce ya kaza biya mata wannan bukata ta mu'amala abu duk girman shi duk wadatar shi duk sarautar sa duk kimar sa a cikin mutane da shaharar sa idan ya zama na baya iya gamsar da iyalin sa mu'amala aure wannan ya zama wato abin a tausaya masa kuma za ka ga mata za su raina shi su dinga kallon shi a matsayin kamar wata kawarsu ba namiji bane kuma shi ne don haka shi sa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba dukkanin annabawan Allah suna da wannan irin ƙarfin kuma ya tabbata cewa yana daga cikin sabbin halittanna kamar da Imamu Ahmad ya ruwaito da Hakim da Imamu Nasa'i da Gazir dan Arqam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum daya daga cikin mutanen aljanna la yu'ta quwwata mi'atin ana bashi karfin mutum 100 ne fil akli washurbi waljima'i washahwa wajen ci da sha da tarayya da sha'awar sa dan adam to za a ninka mishi kamar karfin mutum 100 to kaga kenan ni'ima ce shi sa aka saka ta aljanna domin aljanna gidan ni'ima ne don haka duk mai irin wannan mummunan tunanin ya kamata ya gyara wa tunanin shi zama babu shakka wannan falalaci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa al-imamu al-bukhari ya tada wannan hadisi da Ahmad ibn Hanbal da ibn Khuzaimah da kuma al-imamu al-bayhaqi da kansu tada wannan hadisi daga shi sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa da wasu ma waɗanda ba su ba zaka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan girman da daraja da wannan ƙarfin da Allah subhanahu wataala ya ainihin bashi qala akhbarana isma'ilu ibn mas'ud qala haddathana yazid wa huwa ibn zurayq qala haddathana sa'id an qatada anna anasan haddathahum anna nabiy allah sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kasance kana yufu ala nisa'ihi fil lailatil wahida wa lahu yawma idin kisfu niswati wanda yake cewa da ishara ta mai ainihin guda 10 ta ibn abi aruba sa'id ibn abi mai tarake daga ibn abi aruba malan sai an suta daga isma'il ibn mas'ud ibn al-hakim az-zuraki wanda ya rutu masa hadisi a cikin musnad ali da kuma yace shi kuma daga Yazid huwa ibn Zurayq Abu Muawiya shi kuma yace daga Sa'id ibn Abi Aruba kenan daga Qatada ibn Da'ama daga Anas bin Malik yace ya ba su labari Anas ya ba su labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kewaya kan matansa a dare guda kuma walahu yawma idin tis'u niswa a lokacin matan shi tara to game da hukuncin wannan abun a musulunci shin khususiya ne ko ya halasta gashi nan malai yake cewa a cikin sharhi qala ibn Battali ibn Battali yake cewa wa qad taqaddama fi hadha al-babi fi kitab at-taharati wa annahu yatamilu an yakuna fa ala dhalika hina iqbalihi min safarihi haythu la qismata talzamu yace za iya cewa sa'ad da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan mu'amalar to ran da ya dawo daga tafiya ne ya tafiya ya dade matan shi suna ta shauƙin sa to in ya dawo kowace su ya je gare ta a wannan dare kafin ya fara kafin ya raba kwana din sannan wasu suka ce
saboda in aka ce kowace sai kwananta yazo har su tara to wata za ta damu sosai bata ganshi ba to haka yakan musu irin wannan ainihin mu'amala bare ya ci gaba da cewa hay bi annahu hina idza la takunu minhunna wahidatun awla bilibtida'i min sahibatiha to idan mutum ya dawo daga tafiya to ba wanda za a ce ita ta fi cancanta sai an fara daga dakin ta yana daga dama ya fara daga duk inda ya ga dama falamma stawat huququhunna yayin da suka zama daidai wa daidai a haƙi jama'a hunna sai tattara su kulluhunna gaba ɗayan su fi lailatin kulluhunna fi lailatin fi lailatin thumma sta'anafa sannan sai ya fara alqasma ya fara rabon kwana ba'ad zalika daga wannan daren wa yatamilu an yakuna zalika bi tibi anfusi azwaji wa ibnihinna fi ko kuma ya zama su matan su suka yadda da san su akai haka yadillu ala zalika su'aluhu azwajahu an yamrida fi baiti aisha daga sai abin da ke ƙara ƙarfin cewa da izinin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan saboda san da ya rashin lafiyar shi na rasuwa bai zauna a ɗakin Aisha ita kadai ba sai da ya nemi izinin su kuma sai da suka bada izini haka ibn al-Mundhir an Abi Ubayd ibn al-Mundhir ya kawo daga Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam al-Muhallab ya ci gaba da cewa ya tamilu an yakuna zalika fi yawmin yaqra'u fihi bil-qism bil-qasma bayna azwaji yana aiwa kuma da maran da yake tunanin yayi qura'a ne ya raba kwana ya gane wace zai fara daga ɗakin ta sai yaqra'u hadal yawma lahunna kulluhunna yajma'uhunna fi sai fa musu wannan ranan gaba ɗayan su sun mai sa'in badal basma badal kasma wallahu alam illa anna hadha min fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam fil qasmi bainahunna shay'un tabarra'a tabra'u bihi wa tabarra'a bihi wa tatawwa'a lima jabalahu Allahu alayhi min al'adab yace sai dai shi rabon kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam da bai haukan shi dole ba shi yana yi saboda adalci shi da anna Allah kad rafa'a anhu ma'unatahu Allah ya dauke mishi ma'unatal qasma yace turji man tasha'u min hunna wa tu'i ilayka man tasha'u wa man tagaita mimman azalta fala junaha alayka mun karanta baya sai yace wala yajuzu inda jama'atil ulama an yata ar-rajulu ra'atahu fi lailatin ukhra amma malamai suka ce sauran mutane bai dace ba bai halasta ba mutum ya kwana da wata mata a ranar kwanan watan yaji ɗakin ɗayan a ranar kwanan wanci wa inna ma yajuzu fil ima'i suka ce bayi ne kadai ake wa haka haythu la qasmata lahunna domin su bayi ba a raba musu kwana qala ibn habib malai ibn habib yake cewa idza wadi ar-rajulu ihda imra'atihi fi yawmiha idan har ɗaya mutum ya sadu da wata daga cikin matansa a ranarta thumma arada an yata al-ukhra kuma yana so ya je gun ɗayan kabla an yi tasil ko bai wanka ba fa halala timra'atuhu allati laha dhalika al-yawm matar da take da wannan kwana ta ce ba komai na baka dama ka je fala ba'sa to anan ne kawai babu laifi sai inda izinin wacce take da kwanan wa yukrahu lirajuli an yajma'a bayna imra'atayhi min nisa'ihi fi firashin wahid kuma an kyamatar mutum ya tara matan shi guda biyu ya kwanta da su a gado guda a lokaci guda irin abin da kafirai suke threesome da kafirai suke da ƴan duniya wa in radiya tabihi ko da ku su matan sun yarda shari'a bata yadda ba lakin la yajuzu an yata'a ihdahuma wal ukhra ma'ahu fil baiti wa illam tasma' dhalika sannan ko bai halasta ya kwana da wata a ɗakin alhalin ɗaya tana cikin ɗakin ko da bata jiyo abin da yake da wannan ne wasu malamai ba suke gani cewa hatta irin gidajenmu da muke na Hausawa bai halasa a jama'a cikin da gida a gida irin daki face me I face you ko suna sharing falo ga bidu da wannan ga na wannan ko kuma wani wa kawai yana da ciki da falo ya ga wata bazara yana so sai a toshe kofar ta tsakiya a huda kofa kowa dakin ta katanga ya raba wannan duka ya sabawa abinda shari'a ta sani kwani ko irin katakon nan na silin ko kwani araba wata nan wata nan ce to matan namu ne ma na Hausawa su ba sai a hankali bai kamata su yi da haka ba san wanda za a auro din bai kamata ta yadda ba tunda ta gida za a ce ba ita ta iya dama ita ai ba ta yadda ba dama ba ta yadda ba sarranta bane amma wanda za a auro ita ce kamata ta kiyarda sai in an sa mata muhalli abin da yake daidai shine zama kowace mace tana da killataccen ɗakin ta ko da a cikin gini ne guda ko comfort guda daya ya zama ɗakin ta daban kitchen din ta daban ban ɗakin ta daban waccan ma nata daban masu kuɗi yadda suke ma zaki ga wasu ma get din fita da mota ba kowa nata to wannan shi yafi
duk da haka ba a fasa yin sabani ba da rigima tunda dai dabi'a ce mun ji abai cewa dabi'a ce amma irin wannan abin da yake tsakani da Allah ba daidai bane ba daidai bane kuma wannan mu Hausawa mu muke mun ko da wasu al'adu suna yi in dai a Najeriya ne agun Hausawa suka ga wannan abu Hausawa da Fulani mu mutanen yankin nan arewacin Najeriya agun mu Nufawa suka gani agun mu Bare-bare suka gani agun mu Fulani suka gani da Ibra da kare-kare da angas duka agun Hausa suka ga wannan abu eh su kuma Hausawa eh hada Fulani tunda Fulani da a yadda suke yi dakunan su daban-daban ne su dakuna irin na karkara su ma daban-daban ake in mutun zai yi aure a kasar Fulani ma'ana Bauchi Gombe Adamawa da Taraba da makamantansa a dare da nasani baka yin aure sai kai gini gini yana daga cikin basic abubuwan da zaka yi kafin kai aure ka gina wannan ginan nan waje ba magana haya ba magana kuma a ce wai gidan aro ba za su yi da su baka yi su amma yanzu duk an canza wannan kai akwai mutane ma da suke da wato ɗaki ɗaya ne kadai randa zai kwana da wanci ɗaya ta sai ta tafi makwabta wallahi ana yin haka to haka kuma namiji mai tiraka ba daidai bane namiji mai tiraka ya zo in shi ma ya zama tirakar gado ne guda ɗaya duka akai ake wannan mu'amala ba yi daga cikin mutuntawa shi ma in kuma ya zama dole sai a dinga canza zanin gado amma ni na taɓa ganin gidan wani attajiri a Jigawa wallahi tiraka ce wayan kowace mace tana da flat ɗinta a tirakar tashi kuma ɗakuna ne guda huɗu reras kowanne kamar da kika san ofis ba an sa hajiya wance hajiya wance hajiya wance kuma ka shiga ɗakin komai akwai da wardrobe da gado da babu irin wannan abu ta ba kowa zai yi da wadata shi zaka idan mutum bai da wadata sai ya hakura da mata daya har sai Allah ya bashi wadata ba dole bane sai ya kai gari wannan abin da Hausawa mu suke tsakani da Allah ba daidai bane to babu tsari kuma shi yake jawo rigimoyi daban-daban kuma ya jawo a zo a yi ta raina juna ko kuma a haifi ƴaƴa a cikin wannan yanayin a kasa musu tarbiyya tarbiyya ba ce yi bayan wannan yanayin a ce ɗaki wani bai fara ba masallacin nan kuma a nan da ita da ƴaƴanta da mijinta duka waccan ma haka ita ma da ƴaƴanta da mijinta in ma ta yi baƙuwa da ita da ƙanwata in an saki ƙanwata ta dawo ita ma wajen ko mijin ƙanwata ya rasu ta dawo duka su cigaba da rayuwa a wurin ai ta cakusawa babu space Allah shi kyauta shi yasa Annabi ya lissafa cewa daga cikin hikimomin duniya akwai gida mawadaci wadataccen gida baitun wasa to don haka malamai suka ce an karanta wannan Ibn Majah shi kuma yake cewa makruhi ne ma mutum ya tara a cikin ɗakinsa da matarsa a ranar akwai wata dabba kamar kyanwa ko wani abu makamanci haka Abdullahi dan Umar aka ce ya kasance idan zai rufe ɗakinsa tare da iyalinsa sai ya fitar da hata kyanwa kulliya da take kwana a ɗakin sai ya fitar da ita to haka nan saboda da gaskiya abin da sai aka hana mutum ya je gun wata a daren wata saboda na farko musulunci yana kula da kiwon lafiya shi za ka ce ko in zai je to lalle ya tabbata ya tsaftace jikinsa saboda yiwuwar ɗaukan cututtuka waɗanda suke yaɗuwa sakamakon mu'amala aure abin da ake cewa SDS ko STDs sexually transmitted diseases da infection sannan kuma saboda a psychology ɗan adam zai iya zuwa gun ta biyun amma tunanin shi yana gun waccan haka wannan ta biyun abin da muka ji a baya zalunta ta kawai zai ba zai gamsu da ita ba zai gamsu da ita ba yana ta tunanin waccan ko kuma ya zo yana yin muƙarana iyayenmu mata da sauran mata za su tunanin misali a ce ina tarayya da wanci ta ji ko da da su fitar baki ya kira sunan ɗaya za ta yadda wannan wani fitina ne mai zaman kanshi to saboda gujewa duk waɗannan fitintunan shi yasa sai musulunci ce a'a amma idan mai kwanan ta yadda to ta san yadda da haƙƙinta da ƴancinta da babu komai wannan babu laifi idan ta yadda wallahu a'lam a take shi kenan da haka wannan wato tarayya da mace fiye da ɗaya a dare guda khususiya ce kenan ta annabawa banda sauran mutane kowace mace za a bata daren ta
idan amma wata taga ta sadaukar da daranta ga wata to babu laifi wannan ya halasta bayan sadaukarwa yace babu tawafur rajuli ala nisa'ihi wal ihtisalu inda kulli wahida daga magana akan wanka din babu da ke bayani akan mutum in yaje gun matan shi yare daya a dare guda to zai yi wanka a gurin kowace idan ya gama mu'amalar sa da ita to zai yi wanka na tsarki kafin ya je gaba قال أخبرنا محمد ابن يعمر أخبرنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن ابن فلان ابن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه قلت يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر daga Muhammad ibnu Ya'mur ba Ya'mur ba Ya'mur ibnu Rabi'i al-Qaisi daga Habban ibnu Hilal al-Bahili daga Nusajjal jama'a ne daga Ahmad dan Salama shi kuma yace daga Abdurrahman ibnu Fulan ibn Abi Rafi wato dan gidan Maula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi kenan daga Salma wanda yake gaggonsa ce daga Abu Rafi wanda yake mahaifinsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah tafa ala nisa'ihi ya kiwaya ga matansa zata yawmin wani rana faja'ala yaktasilu inda hadhihi in yaji gun wannan ya biya bukata sai wanka fa inda hadhihi yaji gun wannan ita ma ya biya bukata sai wanka qultu ya rasulullah sai ni Abu Rafi nace ya manzon Allah law ja'altahu ghuslan wahidan bayana ka yi wanka guda ɗaya sai ka gama kai wanka ɗaya qala sai annabi ya ce hadha azka wannan shi yafi kyau wa atyab shi yafi tsarki wa atsar shi yafi tsarkaka kenan yana wancan din ma ya halasta kuma a wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka idan ya shiga cikin kunci ko damuwa ko gaggawa bai ga Imam Nasa'i Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam al-Bayhaqi da sanata da shi isnadi kikkiawa al-Imam an-Nawawi a cikin Sharh al-Muslim yayi magana akan waɗannan hadisi yake cewa idan ka tattara hadisan gabaki daya yana nuna halaccin cewa mai janaba zai iya bacci ko ya ci abinci ko ya sake yin jima'i ba tare da yawanka ba to kuma wannan abu ne da aka yi jima'i akai amma yace kuma amma malamai sun hada akan cewa yin wankan mustahabi ne kuma shi yafi sannan suka ce idan bai samu yin wanka ba to yayi alula kuma ya wanke al'aurarsa musamman idan ya so ya sake komawa zuwa ga wata mata to anan sunna ce mu'akkada lalle ya wanke al'aurarsa yace kuma malaman su na Shafi'iyya sun fito sun faɗa cewa makruhi ne ya bacci ko ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya koma ga jima'i ba tare da ya saki yayi alula ba yace hadisi sun nuna haka kuma yace mu a gumu babu sabani akan cewa wannan alula ba wajibi bace mustahabi ce haka ma Maliku ya bada fatawa da sauran malamai hadisin Ibnu Abbas da ya gabata a cikin sahih Muslim inji al-Imam an-Nawawi yake cewa yana nuni zuwa ga halacci ne na takaituwa akan wanke al'aura da hannaye da fuska yace kuma mun yi bayani akan cewa wannan wato shi mafi karanci abin da mutum zai yi yace amma akwai hadisi da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin janaba sannan ya kwanta bacci wa huwa junubun wala yamassa ma'an yace ruwa ba kwata kwata yace wannan hadisi da Abu Dawud da Tirmidhi da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah malamai suna cewa akwai kuskure a cikin riwayar sa Abu Isa Sabi'i yayi wahani lalle yana yin alula abinda yake nufi da wato wanka ba dole bane sai yayi shi amma yana yin alula aka ce bai taba ruwa kwata kwata yauna yana kwanciya da wannan cikakkiyar wato najasar kenan take jikinsa menene hikimar tsa aka ce lalle sai yayi alula alal akal yace malamai jinawi ne yace malamai sun yi sabani wasu suka ce saboda ya karanta yawan najasar dake jikinsa hadasin dake jikinsa sai ya rage wasu gabobi gabobin alula yanzu suna tsarki kenan wannan shine magana Abu Abdullah al-Mazi wasu kuma suka ce abin da yasa aka ce yi haka saboda ana tsoratawa mutum kada ya kwanta bacci ya mutu da wannan wato cikakkiyar janaba a kansa shi zaka ce yayi alula alal aqal wasu kuma suka ce saboda wannan alula za ta taimake shi ta rage mishi gajiyar da a al'adance magidanci yakan ji bayan tarayya. Idan bai yi wannan alulan ba yakan yi mishi wahala shi namiji ya farka lokacin da ya kamata ya farka ya wanka ya sallar asuba. To haka in yi alular za ta rage mishi yiwuwar wato samun nauyin jiki da kasara. Wannan kenan. Haka malamai suka tattauna akan wannan mas'ala wanda a ƙarshe abin da za mu cire shi ne mafi ƙaranci shi ne mutum ya yi alula. Idan babu ruwa na alula to ya yi taimama kamar yadda Shekul Albani ya faɗa a cikin littafin shi Adabu Zifafi fi Sunnatul Muqahara. Amma ba daidai ba ne mutum kawai ya gama tarayya da iyalinsa ya samu janaba kawai ya koma ya kwanta haka nan ba tare da ya taɓa ruwa ya yi alula ko ya taimama ko makamantansu ba. To haka ita ma iyalin ba daidai ba ne. Idan an samu so samu to wanka shi ne ya fi a kawar da wannan janaba. Idan ba a samu ba a daidai wannan lokaci saboda wani yanayi da ya hana haka to sai a yi alula. In alula ba ta samu ba to sai a taimama. Idan ku aka gara daga taimama to lalle an aikata abin da alal aƙalli sunan shi makruhi. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.